tashi mu farka yan arewa. Mu tashi mu farka yan arewa. Kuma tashi mu farka yan arewa. Kuma tashi mu farka yan arewa. Kuma tashi mu farka yan arewa. Musambati aikin kawai ne. Hakan na jigun manyan mutane. Musambati aikin kawai ne. Hakan na jigun manyan mutane. Kuma tashi mu farka yan arewa. Musambati aikin kawai ne. Hakan na jigun manyan mutane. Wasu na son warga zaɗen arewa. Wasu na tsoron manyan arewa. Kuma tashi mu farka yan arewa. Domin asalin duk ɗan arewa yana ƙauna ga mutan arewa. Musambati aikin kawai ne. Ni ban ga dalilin tsangwama ba mai hujjar su takin arewa. Ku tashi mu farka yan arewa. Ana so a taɓa mu ɗan arewa. Ana tsoron manyan mutane. Ku tashi mu farka yan arewa. Musambati aikin kawai ne. Hakan na jigun manyan mutane. Kai da ganin duka ɗan arewa. Kasan dai ba dolo ba ne ba. Mu tashi mu farka yan arewa. Ba shi da tsoro a ɗan arewa. Ba za ka ga ya sayi rigima ba. Musambati aikin kawai ne. Zancen shata ɗan arewa. Abinda ya ce ba kuskure ba. Mu tashi mu farka yan arewa. Gargaɗi ga mutan arewa. Musambati wasan kawai ne. Mu tashi mu farka yan arewa. Musambati aikin kawai ne. Hakan na jigun manyan mutane. Shi bacci bai kyau da mu. Baka farka jan aiki a kanka. Mu tashi mu farka yan arewa. Ana ta bayanan son arewa. Ina hidimar da kayo da kanka. Musambati aikin babu batun wani zage-zage. Ka kyale dukan mai ɓata karka. Mu tashi mu farka yan arewa. Aikin nan da kake wa arewar. Kashi ka bar dakata mutane. Mu tashi mu farka yan arewa. Musambati aikin kawai ne. Hakan na jigun manyan mutane. Tun daga zancen magabata zuwa yau kasala na kasate. Mu tashi mu farka yan ganda da ragwanci. Bar su je ka na wannan maras mafaɗi a kan ti. Musambati aikin kawai ne. Ashe bacci ba namu ne ba. Muna da larurori a kwanaki. Mu tashi mu farka yan arewa. Mu tashi mu farka yan arewa. Muna bacci a rashin sani. Mu tashi mu farka yan arewa. Musambati aikin kawai ne. Hakan na jigun zaman mu da juna ɗan arewa. Mu kori ƙabilanci arewa. Mu tashi mu farka yan arewa. Saɓani ba farawo ba ne ba. Mu rungumi juna ɗan arewa. Musambati aikin kawai ne. Faɗa ko gaba mu aje su. Mu san haka ba ya kai arewa. Mu tashi mu farka yan arewa. Fesan waka ɗan arewa. Saƙon shata ga dukan mutane. Mu tashi mu farka yan arewa. Musambati aikin kawai ne. Hakan na jigun manyan mutane. Babanbanci ga ɗiyan arewa da mai jin Hausa da ba hakan ba. Mu tashi mu farka yan arewa. Addini naka daban da nawa. Wannan ba zai saka mi faɗa ba. Musambati aikin duka ƴaƴa ne ga mutan arewa. Mazam dangi ba dan musu ba. Mu tashi mu farka yan arewa. Itin dangi ya zai yi kyau. Darajar mu guda ya ku mutane. Mu tashi mu farka yan arewa. Musambati aikin kawai ne. Hakan na jigun manyan mutane. Shugabanni na ji suna kira. Malamai ma na ji suna kira. Mu tashi mu farka yan arewa. sarakuna dukana kira yan siyasa ma haka na kira mu sambati aikin kawai ne kakan mu shata mu mawaka na balkin sambayana kira mu tashi mu barka yan arewa mu tashi mu barka yan arewa mu sambati aikin kawai ne mu tashi mu barka yan arewa mu sambati aikin kawai ne hakan na jugun manyan mutane hakan dai shi yafi dan arewa mu sambati aikin kulum ne mu tashi mu barka yan arewa mu tashi mu barka yan arewa muna bacci da rashin sani ne mu sambati aikin kawai ne mu tashi mu bar wasu noke noke arewa gidan manyan mutane mu tashi mu barka yan idan haka ne kuma me muke so mu bar bacci wasan kawai ne mu tashi mu barka yan arewa mu sambati aikin kawai ne hakan na jugun manyan mutane Abubakar kake Talhatu mani ina kake dan kishin arewa mu tashi mu barka yan arewa Hajji Abubakar kake Talhatu mani ina kake mai kishin arewa sambati aikin kawai ne da shata nanan zai ya baka domin kishin ka ga yan arewa mu tashi mu barka yan arewa isa bana ketare duka mai kaunar cigaban mutane mu tashi mu barka yan arewa mu sambati aikin kawai ne hakan na jugun manyan mutane mu tashi mu barka yan arewa mu sambati aikin kawai ne hakan na jugun manyan mutane mu tashi mu barka yan arewa mu sambati aikin sambati aikin kawai ne sanna jugun manyan mutane hakan na jugun manyan mutane mu tashi mu barka yan arewa mu sambati aikin kawai ne hakan na jugun manyan mutane mu tashi mu barka yan arewa mu sambati aikin kawai ne